Kahin haihuwar shi ba ban shi ya rasu. Kuma bayan haihuwar shi da shekara su da mahaifin shi ta rasu. To kuma daga nan mun ga hadisa ta shadda sada, wasu kirgin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda malaman sira ko kuma malaman sira suna cewa wannan hadisar ba su zai ba aka yi ta. Ta karara sama da daya. Shi ne wanda mazari an buɗe kirgin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ko malaman kullum guda biyu sun wanke mishi kirgin shi. Shi ne kuma ƙari da Allah ke cewa alam na shira halaka sadara wa da'ana an kawizira Allah ya zuwa ƙarshen sura. Yan tabbaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wanke musu kirjin shi, sai zaman to ba shi iri shi ba kamar bane sauran mutane ta kowace hanya ba za ka zama shi ba da mutane, kamar yadda hadisin da ya zo yake cewa auna shi da goma, auna shi da ɗari, auna shi da dubu, yake ko da al'umma suka auna manzo Allah duka da yayi da shi. Kuma shi ne tabbacin tsarin da Allah ke sawa innaka la ala khuluqin azim. Baiti na goma yake wajadduhu lil abdi, wajadduhu lil abdi Abdul Muttalib ba'da samani min ghairi kadhib. A wannan baiti yake kakan shi na wajen uba shi ne Abdul Muttalib, bayan manzan Allah yana da shekara 8 ya rasu, yace min ghairi kadhib kenan. Wannan tabbas ne a fira haka ya tabbata. Yanzu ya yi rashin uwa iya da shidda, kuma bayan shekara 8 kenan da ya rasu, da mahaifiyar ta rasu, mutanen da suke tafiya tare da ita su suka ɗauko shi suka kawo shi Makka. Kuma yanzu babu wanda zai rike shi cewa sun kakan shi, sai Abdul Muttalib ya rike shi har zuwa shekara 2. Kuma bayan shekara 2 iya da shekara 8 sai Abdul Muttalib ya rasu. Kuma wannan ya tabbata a fira, tabbat ya tabbatu. Sai ke cewa summa Abu Talib al-Amr kafala khidmatahu summa ila Sham rahib. Yace bayan haka da kakan nashi ya rasu, sai Abu Talib dan uwan baban shi kinan wasu bai uban shi daya da Abdullahi baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, al-Amr kinan dan uwan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kafala fi dauki yaurin shi, yake jiya wurin kidinar shi, kuma ya zamana a wurin shi, ya zamana a gidan shi. Duk da shi Abu Talib kusan mutum ne wanda bai yaga ba mawadaci ba ne, amma duk da haka sai rike manzan Allah kuma da sauran ɗiyan shi gaba ki daya sun ma ila Sham rahi, sannan zuwa garin Sham da shi da Abu Talib suka yi bulaguro zuwa Sham. Yace wa zaka baris ne ashara, wannan kuma kulaguran ya abu kuma manzan Allah iya da shekara 12. Yace wa kana min amri buhaira mashtahab, kuma abin da ya an san abin da ya abu a cikin wannan bulaguran al'amari na wannan rahibin da ake ce mishi buhaira. To shi abu madin dalil abu dalil, kamar yanda Allah ke cewa hira su quraish hira su himri da ta shitai wasai al'ada su ce su huta suna zuwa Sham kasuwanci, kamar yan garin Makka kawai aka ce menene aikin yan garin Makka kasuwanci, bisa da wani aiki yan kasuwa ne. To he Abu Talib yana zuwa Sham ko manzan Allah ya jiya kawo shekara 12, sai ɗauke shi tare da shi sai kama hanya suka tafi. To suna tafiya sai da suka kai wannan busura inda ake tuna busura wani gari ne. To a wannan wurin shi wannan rahib da ake ce mishi Buhaira sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk da cewa wasu musulmai suna inkarin kissa wannan abun bai ma faru ba, amma ne tukunci ya duka sun kawo da cewa wannan ya gani shi. Yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wanda Allah ba su littafi Yahudawa da Nasara sun san manzan Allah kamar yadda suka san kansu na cikinsu. Allah kawo siffar shi sun sani, siffa shi kazaci kuma abinda karin tabbaci akan haka Salman al-Faris yana neman gaskiya a lokacin wajen malaman kiristoci yake yake musu hijima wannan yake mishi akwai annabin da zai zo na karshe su tura shi wajen wannan malama har da karshe wajen malamin da yazo yake ba shi suffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suffan shi mutumin nan zai cin sadaka kuma yace in kai je a bayan shi akwai kamar wani kata wani tambari a rubuta mishi la ilaha illallah muhammadur rasulullah Salman al-Faris iya neman gaskiya a nan aka yi aka kama shi sai aka tsira shi aka kawo shi garin Madina yace ina aiki a garka a cikin garin Madina ko hinu shi an ce ai ga wani ga annabin da ake jira ya zo yace ni ga mu abin da nake yi yace yana nan yana bin manzon Allah yace wata rana shi doko abin da yake yi suke cewa ko da bi mu ne ya kawo ma manzon Allah amsa sadaka manzon Allah ya amsa daga bayan doko ya kawo ma manzon Allah yace gashi kyauta manzon Allah ya amsa yace na ga alama guda kuma wata rana shi ma yake kwawa sai ya ga abin da yake bayan manzon Allah yake har manzon Allah ya ga yana so ya gani sai manzon Allah ya ce da shi ya gani kin ya gani ya ga tabbas to shi ma wannan rahin din da ya gani shi ma iya yaro ruwa da ke da take cewa sai ta mishi sham cibiyar yahudawa ce wanda an sani garin shi nan mafi yawa annabawan suka zauna ya ce mishi kanka suke ka tsaye da shi shine Allah ke wa kanu min qabli yastafihuna ala allazina kafaru su kansu yahudawa suna ma larabawa gori wallahi akwai annabi na karshe zai zo in ya zo in muka kama ku kun sani kin sani Allah ya alkawari duk wanda zai bi shi ba to manzo Allah sai ya kasance da shi to kuma yanzu in suka ga annabin ba daga cikin su bane ba ka tabbas zai mishi sai ke bashi labarin cewa ka koma da shi kan ma ka isa garin Sham da shi daga nan bai isa bane shi sai ya dawo to kuma a cikin tafiya shi kanshi duk da Abu Abdullah da shi bai da kaccin cewa wannan ga abin da zai zama amma shi ma ya ga abubuwa wanda na mamaki wanda su tabbatar da cewa wannan a gaba yana da wani mustaqbal mushiri sai na sha biyu ya ce wa sara na hawa shani ashraf alwara fi ami 25 zukura ya ce bayan man haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bulaguro zuwa garin Sham ashraf alwara mafi dukakan halittu yana da shekara nawa shekara 25 ya ce wannan sai bayanin shi manzo Allah yana da shekara 25 sai ya bulaguro zuwa garin Sham yake wa sara na hawa shi manzo Allah ya bulaguro zuwa garin Sham ashraful wara shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ani 25 zukura yace wannan ka hudu manzo Allah ya da shekara 25 ne yake garin Sham ni ummi na Khadija mutajira dalilin bulaguron ya tafi ya ma Khadija bintu Khuwaylid ne je mata kasuwanci da dukiyarta وعاد فيه راهبا مستبشرا رابحا مستبشرا قوما زعل الله داو لقوانا بلاغرا عن تريبا وكما يزول على بسر الهدادي قاشي عن تريبا وكما قال على بسر على بسر الشين يتي فكان عقده عليها بان يداو لقوانا بلاغرا لمن زعل الله في أخي أرمى ومن زعل الله أرمي لحجية وبعده وبعد أرم أرمى إفداؤه إليها kinan taruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Khadija a kudan kinan taruwa da su Isra yace Khadija tana neman wanda zai mata kasuwanci da dukiyarta mace ce wanda yanzu mijin ta ya rasu kuma tana tamar da dukiya sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an yarda da amana shi a garin Makka da ke shi ya mushi kasuwa da mata kasuwanci kuma da su da sha mutum ta gama shi da dan gidanta wanda ake ce mashi Maisara sai kama hanya suna tafiya yace malaman sira duka sun kawo cewa shi wannan maisara yana lura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga tashin su. Wannan malaman sira kuma wasu hadisai ne masu inganta cewa manzon Allah suna tashiya in sun zo inda akwai rana mai tsanani, wannan yana musu hadar, yana musu yiwuwa, yana kallon duk halin da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka dawo sai ke faɗi ma Hadija ga abin da na gani, kuma ga abin da muka samu, kuma ga riba da muka samu. To bayan wannan da ta ga amanar shi sai ta nemi harbe da shi. Yanzu da aka zo neman, tana neman harbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma zai shiga gaba Abu Talib. Sai Abu Talib ya zo ya shiga gaba, da ya zo hudu ban neman harbi sai ke musu bayani, sai ke cewa shi dai wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya san shi a garin Makka, ya tashi maraya ne, bayyar uba bayyar uba haka ya tashi, kuma in zan can arziki ne dan ba shi ba an kawo shi ba bayyada, kuma dama shi ma Abu Talib sun ba bayyada ba mawadaci ba. Yace amma in aka zo wajen hali yace babu kamar shi gabaci a garin Makka. To anan shi Abu Talib shi ne yayin jagoranci aka karwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arme da Khadija. To anan matsala ce suke cewa shekara shi 40, shekara ta 40 shi kuma iya da 25. Wasu malamai ce a tsankanin su zai huce shekara 5, tsankanin su zai huce shekara 5, kuma fi yawa malaman tarihi sun rinjayar da cewa ba su kai 40 ba. Saboda in misali aka sa hankali diyanon su da samu da manzon Allah, mafi yawan diyan shi duk iya Khadija ne, mu ɗauka Zainab da sauransu duka gabaci ɗaya, don aka ɗauka shekara 40 ita kuma ba ta kai shekara 60 ba. Kina a wannan fatarar da wuya ce su a yi wannan diyan gabaci ɗaya, kina shi ma wannan duk ƙararin jawo cewa ba su kai wannan shekarun ta arme shi. Kamar misali ta yi arme kuma mijinta ya rasu ne, yanzu kuma bata da sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mata kasuwanci kuma ta ga amana shi sai ta yarda ta arme shi. Wani kamar hikima ta Allah da ya sanya kusan shi ta yi shi shekaru, wannan bi ittifaq ko ta yi shi shekaru, to kuma wata hikima ce ta Allah duk lokacin da mace ta yi namiji shekaru akwai wasu abubuwa wanda ta mishi wanda shi ma kanshi tana ruwa ba zai iya ma kanshi ba, tunda in muka ɗauka ku duba rayuwar shi da shi da ita mafi yawan abubuwa ya take tabbatar da shi. Yi haƙuri wannan abin da kake tunda kana kaza kana kaza, Allah ba zai tabbatar da kaza, Allah ba zai ma ba kaza, su da yawa kuma da'awar da aka yi kusan duka da dukiyarsa akwai wannan da'awa, kamar hikima ce da ya kawo mishi Khadija a cikin rayuwar shi. Sai ya ce wa wurduhu minha khalaqu rahim, duka iyan manzan Allah iyan Khadija ne banda Ibrahim, kyan duk biyan da ya samu iyan Khadija ne. Ya ce fal awwal alqatim hadha takrim, ya ce na harko shi ne alqatim hadha kamar ya tattara duk hasa'il na karamci, shi ne hadha ayyama ya tattara duk hasa'il na karamci, kenan dan shi na harko shi ne alqatim, kuma ake kiran manzan Allah da Abu Talib. Yana raye manzan Allah yake cewa sanu bismi wala takunu bi kulli wahd, ku sama iyan ku sunana amma kar ku sama kanku kunya ta. Ana cewa manzan Allah Abu Talib, sai wani ma sama dan shi Qasim ya rinka ce mishi Abu Talib, yace wannan ya faru, wani yace Abu Talib, sai manzan Allah shi ba da kai bane ci da wancan ji kaga, yace la tajalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dakum ba'da, shi wannan annabi kai kuma mutum ne aji. Sai yace Abul Qasim, sai manzo Allah shi yace ba da kai bane ci da wancan ji, kinan saboda duki ma manzo Allah irin wannan abu yana raye zai dacewa wani shi ma sama kanshi Abul Qasim a dinga kiran shi Abul Qasim, amma kuma yanzu illa wannan babu ita kun kenan wani iya iya ce ma ya sama kan shi dan shi Abu Qasim a ce mishi Abu Qasim yace wa Zainab kuma da Zainab wanda ita ce babba Ruqayyah da Fatima wa ummu Kulsum na kunna Fatima yace da Fatima da ummu Kulsum wanda ummu Kulsum ita ce ta karshe to anan malaman sira sun sabani akan cewa wace ce ta karshe Fatima ce ko ummu Kulsum yanzu anan muka doka a rayuwar da suka yi Zainab ita ce babba a cikin su Zainab ita ce babba kuma wani daga cikin daga babiyar musulunta Abu al-Has shi ya almita sai Ruqayyah Usman ya almita sai kuma ummu Kulsum ku duba ummu Kulsum da Ruqayyah duka daga cikin diyan wannan manya-manyan garin Makka suka almita yanzu da manzo Allah ya fara da'awa ma kuma ta suka kusa cin mishi yanzu da baki ya duka akuru suka tafi gida Usman ya arbu Ruqayyah ya arbu Ruqayyah sai ta rasu kuma manzo Allah ya kara musu ummu Kulsum shi kuma Ali shi ya arbu Fatima a garin Madina to yanzu muka doka kusa kuma al'ada ba za a ma ba kanwa harmi kuma ga yaku da shi yasa wasu malamai suke jin jarumta cewa suke cewa Fatima ita ce ta karshe ita ce karama a cikin biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ana mata mushi manzo Allah ke ce mushi ummu abiha ko uwai uwar babanta saboda sultani ita tana mishi wani abu ko su duba lokacin da yazo ya yi sallah iya sallah gindin Ka'aba suna gambe aka ce wa zai je duko wannan ma'aikata ta abin da zai dora mishi in ji su wani ya je kwaso ya zuba mishi ko su ta zama ana kallo ana ta dariya ana ta dariya aka rasa a garin Makka ba musulmi banda musulman da musulmi babu wanda yake je yake mishi ko a cikin kafiran wani mai mutunci ya ce zo dinki mushi babu wani kusa ana kallon shi sai Fatima ta zo da kanta ta zo da kanta ita su dinki mushi shi ya ce Al-Tahir Al-Tayyib Abdullah wakila kullu sunin da farin zai Al-Tahir shi ne ake kima Al-Tayyib kuma shi ne Abdullah wannan suka kawo kuma suke wasu kuma suke cewa da malaman sirra suka ce a duka waɗannan sunayen suna ne na kowane daga cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ismul bifarin zahi in aka ce wannan zahi kamar mutum mai kyau mushrik mai kyan huska shi ne haka kenan Al-Tahir Al-Tayyib Abdullah wasu malaman sirra suka ce a duka wannan sunan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha wasu suka ce ha Al-Tayyib Al-Tahir shi ne ake cema Al-Tayyib kuma shi ne Abdullah ce ya ce wani kullu fi hayatihi zaqul himam kuma duka waɗannan diyan gabaki daya manzan Allah yana raye suka rasu manzan Allah yana raye suka rasu yace zaqul himam ai suka dantsani mutuwa al-himam mutuwa wa ba'duhu Fatima bin Shi'an yace kuma bayan Fatima ta rasu da rabin shekara yanda muka gani Zainab Ruqayyah ta fara rasuwa wanda an tafi yakin Badar ana yakin Badar manzo Allah bayyana ma ka bunne ta ana yakin Badar za a fita ita kuma wata lahiya sai Usman manzo Allah ce jama'a kai jiyarta yana jiyarta suna yakin Badar a tarasu wanda ya kawo labari a garin Madina yazo ya ce ma a garin Madina manzo Allah ya ci nasara a yakin Badar ya zo ana binne Ruqayyah sai kuma mashi sai ya koma ma manzo Allah da labari din shi tare su shi ne kullum Allah zai baka wani abu kai horin ci kuma Allah zai ce maka wani abu duk abin da Allah zai baka sai ya dauke mani ni'ima ce ta duniya zai baka amma sai Allah ya dauke maka wani abu duba iya harin cikin kinfiyakin badar kuma shi ga labarin to iya ta taro su haka mushi labarin bayan shi manzo Allah kuma ya kara ma Usman ibn Kulsum ita matar su sai na uku hiyar da manzo Allah ce mushi wallahi inda akotar na kara ma wannan shine fadala ta Usman ibn Affan wanda ya sami fadala wanda har manzo Allah ke cewa zai sai bigir ruma iya da garanti a janna babu wanda sai ke kusa kuma wanda yake yake da ita wani gurbi zai zo sai da ruwan yake in ya sai da kuma da tsada kowa zo dinga sai Usman yanzu yake sai da mun ta tekiya sai da mun ta tekiya sai ta ce mun yanda za a yi sai da mun rabu ta kuma yasa mai kudi mai yawa a wasan kudi yake na sai da makarabi ya sai da mun shi rabi yake to yanzu yanda za a yi yau dokar ruwa na ne gobe na ka sai to na yarda a dinga yin haka to shi bai san ba sai Usman ya yi to ra dokar ruwa na kowa ya zo da ruwa a wannan lijin sosai yace ruwan ta da fiye shi gare shi sai kowa ke sauwa ranar Usman kowa a dinga dokar jinta sai ya jira to gobe na wani iya jira a dinga zuwa a tsara doka sai ta ruwa ba kowa ya zanna ki zuwa doka sai ruwa ya yi shi da yake ji yake Usman zo rabu ma shi da maka ai gani sai ki ya ci shi ko zo rabu ma shi da maka sai Usman ya ce kaga wannan shine fadalarwa fadalar Usman nake cewa wanda yake wannan rije to tabbas yana da yana da janna to bayan shi sai Zainab ita kuma Zainab wanda yazo wanda yake armada ita yakin Badar da shi aka zo ya san Allah kuma da aka zo aka kama shi da shi ya zo ya kan manzo Allah kuma an kama shi kuma an ce sai ya biya za a sake shi kuma ita Zainab kin ta bado sarbarta ta dinariya aka kawo Madina dan a sake shi yanzu manzo Allah da ga wannan sarkarta tata kuma sarkar Khadija ce ta bata je gani ma kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake kiran Khadija yake cewa ko abukanta ko ɗan uwan ce gani bayan ya zo mu dawo Madina sai ya ce ku ta musu saboda duk abubuwan da aka yi na musulunci da ya aka yi yanzu da ya ga wannan sarkar sai ki tambayar sahabbai in kun yarda kaga shi ne annabi ko ya kamata ya ce shi zai ba da umarni ko a yi haka a sake shi sai ce in kun yarda a maida mata wannan sarkar amma ya yi sharadi in ta tafi in ya tafi ya maido ta ila wannan hidin lahu bai dacewa mushriki shi mushriki ne ta kuma musulma ce in sai aka ba shi to mai da kuma kan sharadi sai alƙawarin zai ka maido ta ya je Madina ya je Makka an sako shi sai ce to ga dan uwan shi ya gamo shi to raka sai na hace ka kawo ta yankin Madina ta kalfuma yan shi ma da ke irin wannan mutane masu gwada ƙarfi sai dauko ta da rana garin Makka bayan an yakin Badar an ba su kashi a yakin Badar an kashe musu mutum 70 suna jin haushin wannan kawai dauko ta da rana iri ke yace zai mai da ta ko ɗan gari suka ce ai ba ta yi wannan biyan makiyin mu ce ba ta yi wa da rana ta fita sai Abu Sufyan ya zo yace mutum ne mai hankali sai ke cewa matsalar mu da babanta ne ita ne shahita sai ja wannan mutumin wanda zai raka ta sai ce mishi kai ma ka san ni ba zan hana ka ba ka sai ta Madina amma ka sa hankali a cikin lamarin waɗannan mutanen da kai sun mutu suka ce ba ta tafiya duk an kashe musu yan uwan sa yakin bata kai ma ka sa hankali ka koma da ita in dare ya yi zai ta jata ku da ita sai koma da ita da dare ne kuma ita ya rasa ta sai hakkin ta ta isa garin Madina ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi yana da rai ta su sai kuma Fatima ita kadai ta yi saura bayan shi da yanzu yana abin da kin mutuwa rashin lafiya ta mutuwa kusan manzo Allah suke cewa a cikin biyan shi babu wanda ke kama da shi kan Fatima dan hatta yin shi suke cewa yanda yake tafiya in dai kaga tana tafiya in baka san wace ce yake ce manzo Allah ne ke tafiya ai ce cewa Fatima mun kamar jiki na ji kamar wasu tsufa ce daga cikina wanda zai bata min tare kamar ya bata min rai shine wa ma kana lakum an tuzu rasulullah ali bin abi talib ya so ya mace yayi arni kuma wa bi arma fi abuja manzo Allah bai ce komai ba sai mutane suke fara faɗi manzo Allah zai ci shi biye shi sai manzo Allah yake cewa yayi manzo Allah da yayi abuja da bisu zama ne a gida guda sun ce ma Ali bin Abi Talib na baka zaki ko ka zama da fadiwa ko kuma ka da su fadiwa ka aramu wani kamar ya bashi zaki to Ali bin Abi Talib bai aramu wacan ba sai zama da fadiwa ya zama da ita duk da gatan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bata amma akwai abubuwa da yawa duba an kawo wani bawa Ali ya tura ta zai kice manzo Allah ya baci ya dinga miki aiki tazo manzo Allah wallahi hannuna wajen daka hakan ta yi ka bani mai aiki su ce ba zan baki ba ji dai kan dake san ta yace ba zan baki ba amma zan koya miki abin da zai yi amfani ki in zai ci kwanta ki subhanallahi har abin da ya hudu mata kenan to ita ma ta zo bayyana lahiyar nan na rishin lahiyar mutuwar shi ta shigo sai ta yi mata wannan ma daga wannan ciwon ba zan tashi ba sai Fatima ta fara kuka Aisha tana zamne kuma daga waya tana kusurin tsara kiranta sai ke ce mata a cikin iyalina babu wani da zai rigaye ki gamuwa da ni baki ba sai ta yi farin ciki yanzu a wannan lokacin Aisha tambaye ta ni manzo Allah ya ce miki da tawaki ba he ba mu raso shi suke cewa babu wanda zaka mishi albashirin zai mutu kuma yi farin ciki gumbawa in ba ita ba an ce mata mutuwa yake amma duk da haka tana farin ciki zai mutu kun ga tabbas zai daga mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan ya rasu da wata shida haka ita ma Fadima ta rasu yace shi ne yace wani kullu dukan iyan shi sun zantana mutuwa a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan shi Fadima da rabin shekara ita ma ta rasu yanzu kenan manzo Allah bai da tsaye ba da ku dai ba kuma wannan shine hikima ta Allah ya sanya bi barba manzo Allah ya rasu barka namiji a rayuwa da ya barka namiji shi ma haka dan din bai zama annabi ba shi zai shiga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma sai Allah bai ce duk iyan na maza ba ku duba iyan shi jikokin shi kamar iyan Hassan da Hussein kuma banda haka iyan Bani Abbas ku duba abin da ya faru da su da iyan Ali abin da ya faru da su kan shugabanci biyawa kace ta aka kan shugabanci biyawan su akwai wanda daga Makka ya tsiro hannun wajen Marwa ya zo ya kafa daula Idris yake cikin shi iya daga cikin jikokin manzo Allah amma duk da haka wannan hidda suka turo wani ya biyo shi ya zo ya gwada kamar iya tare da shi ko tarin da ya samu sarari su biyu ko ya hudu wani turare ya ta yana son ya shaka turare kawai da ya ba shi ma ya shaka shi sai kama hannun da ya yi shi ya kashe shi kuma ya kashe sun kafa daula tunda da ya zo barbar ne tardo wannan barbar kuma sun ce wannan shi kamar da Allah ne gabaki ɗaya suna tare da shi ko aka yi katari matar shi tana da ciki kuma yanzu bai riga shi an kashe shi sai wannan suka ce to a zamana a yi jira har ta aiki in namiji ta haifa to ya sai ne shi kuma sai shi shugaba in kuma mace ce kowa ke kama hanyar shi sai aka yi katari sai shi namiji sai shi ma aka samu shi Idris baban nashi ma Idris ai shi ne sai kafa daula ta adarisa to yawa jikokin su kashe shi aka ku duba Hussein kai bayan kashe shi da aka yi da aka cire kanshi aka cin shi amma shi abin da suka samu saboda manzo Allah da man zai san mulki ai shine Ibn Abbas lokacin da shi Hussein zai tafi Iraq sai ce mishi mulki ba inda manzon Allah yana son mulki kuma da kun mulki. Kai dai ka san manzon Allah jininku ne, kuma shi bai san mulki, kuma kai kake san mulki. Wallahi in ka tafi ga abin da zai same ka, gara ma ku sha makan ku lafiya. Sai ce mutane sun kira ni da iyayen, kuma ka ga da yadda shi ne ya kawo har yanzu abin ga shi nan, ya kawo rabuwa al'umma. Ai, goma ga watan Muharram an kashe shi. Yanzu goma watan Muharram kullum in shi a ce sun yi, sai sun yi wannan suna bugun jikinsu, suna kukan in kirayi Husaini ya zo, goma su kare shi an kashe shi. Kiyan dukansu a rayuwar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rautu, suka rasu, Fatima kuma haifar da su domin su kiyaye a cikin kowa da wani. To bari mu yi wannan na 20 ɗin. Yake wa ba da 50 wa 30 hadara bunyanin bai lamma an dasa. Yace bayan shekara 35 manzon Allah iyar shekara 35 ya halarci sake gina Ka'aba. Lokacin da ginin nashi ya tsuha ya fara tsagewa iya da shekara 35 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yayin musharaka wajen gina Ka'aba. Yace Ka'aba an san Allah Ibrahim gina ta, kuma da gina san shekara sama da 2000 tana dole ginin ya tsuha, kuma da ginin ya tsuha sai aka zo za a sake gina ta. Kowa kawo abin da yake da aka rushe aka zo fondashin kin da tana nan ga inda Allah Ibrahim yi da za a sake gina Ka'aba. To manzo Allah shi ma ya musharaka wajen gina Ka'aba. Sai dai sai ce shi da Abbas suna ɗaukan dutse a kansu su dinga kaiwa wanda za a gina Ka'aba. Ya ce shi manzo Allah ya ɗauka izarin shi ya ɗaga ya ɗora izarin shi a kan kanshi ya ɗora dutse yana ɗorawa hin su ma don karin ka al'aurar shi ta bayyana. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi ya su ma iya halkawa sai fara izari ina abin da ke na ina izari na sai tashi ya tsara mai izari shi kenan shi ma ya yi musharaka wajen gina Ka'aba. Sai a tsaya nan ko